yanzu haka dai ana can ana buga karo mafi zafi na wasannin kusa da na karshe na kwallon kafa na zakarun ture na Champions League na bana tsakanin Manchester City ta Britania da Real de Madrid ta kasa Spain. Kungiyoyin biyu sun kai a wannan matsayin ne bayan da Real de Madrid ta kasa Spain ta fidda Chelsea mai rike da wannan kambe kuma wadda ke rike da kamben club na kwallon kafa na duniya, yayin da Manchester City ta gwabcewa club din Atletico de Madrid shi ma na Spain wasan na kusa da karshen Champions League din na wannan shekara na bana na biyu. Sai hada Villarreal ta kasa Spain ko Spain a gobe Laraba da Liverpool ta kasar Britania. Kina wannan shekara ta bana kungiyoyin kasashe biyu ne suka kai wannan matsayin na kusa da na karshe cewa da Spain ko Spain da Ingila ko Britania wasan karshe na bana na Champions League na kwallon kafa na club inda suka zama zakaru a kasashen Turai za ya wakana ne a ranar 28 ga watan Mayu a Stade de France a Saint-Denis a kasar Faransa. A wasannin kwallon hannu na tennis na duniya ko Coupe Davis kuwa tuni dai aka fitar da jadawalin waɗannan wasannin na rukuni zuwa rukuni, inda rukuni na ɗaya group A wanda za a yi wasannin a Bologna a kasar Italia zai haɗa Croatia, Italia, Argentina da kasar Sweden. A group na biyu group B a Valencia a kasar Spain akwai kasar ta Spain, Canada, Serbia da kuma Korea ta Kudu. Sai kuma a group C na uku a Hamburg a kasar Jamus, Faransa da Jamus da Belgium da Australia za su goga. A rukuni na hudu group D a Glasgow a kasar Britania, kasar Amurka da Britania da Kazakhstan da kuma kasar Holland. Waɗannan wasannin za su wakana ne daga ranar 14 zuwa 18 ga watan Satumban wannan shekara da muka ciki ta 2022 a waɗannan garuruwan da muka ambata a can baya. Su ko masu shirya wasannin tennis na Wimbledon na kasar Ingila ko Britania, ɗaya daga cikin wasanni mafi girma na tennis na duniya na shekara-shekara, a yau Talata ne suka bada sanarwar cewa ba sai da takardar asibiti ba mai nuna cewa ba ka dauke da cutar corona virus kake iya halartar waɗannan wasannin na wannan kwambalar, cewa da ƴan wasa abinda zai baiwa Novak Djokovic ɗan kasar Serbia damar shiga wannan gasar daga ranar 27 ga watan Yuni zuwa 11 ga watan Yulin wannan shekara ta 2022. Abin tuni dai anan shine Novak Djokovic bai samu damar shiga wasannin kwallon tennis na kasar Australia na wannan shekara ba saboda rashin wannan takardar gwaji ta yana dauke da cutar coronavirus iko a shi dai dan kasar Serbia Novak Djokovic shine ke rike da kamben wasannin kwallon tennis na Wimbledon na kasar Britania na shekaru uku da suka gabata, abinda zai bashi dama a bana na hanyar halartar waɗannan wasannin na kare kambensa. Haruna Mamman Bago na birnin Gwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Nijar.